della Covid-19 complexity parecchie spirite noto.
Madame Lisa San, shugabar hukumar raya kasashe ta Majalisar Dinkin Duniya a kasar Chadi, ke jawabi yayin bude taro kan amfani da ingantattun hanyoyin sadarwa wurin magance tsatsauran ra'ayi da ke haddasa tarzoma irin da ta'addanci a kasashen yankin tafkin Chadi. A wannan taro dai ya tattalo sojoji wakilai daga Majalisar Dinkin Duniya tare da Turai da kuma shugaban malamai daga jami'an yankin tafkin Chadin. Za a shafe baki ɗayan wannan mako ana tattaunawa, to ko shin takamaiman da ake son cimmawa? Tambayar kenan da na yi wa babban sakataren hukumar raya kasashen tafkin Chadin ambasada Mamman Nuhu.
Yan ta'addan kafin sun daɗe suna faɗa ma mutane ƙaryace-ƙaryace cewa za su yi kaza, cewa su ne kaza, to mutane ba su ji daga gare mu ba. To shi ne muka ce bari a yi wannan taron mu ga yaya za a yi a kullo ma waɗannan matsalolin domin mutane su san gaskiyar magana. Gaskiya ce muke son mu gaya wa mutane, idan aka ci gaba a haka waɗannan mutanen fa ƙarshe-ƙarshen da suke yi gaskiya za su zo ta kullo daga baya, amma kafin lokacin an riga an yi ɓanna da yawa.
Idan muka duba yadda ake amfani da ƙarfin soja, yanzu kuma kun zo kun fara maganan canja matasa ra'ayi, za a iya cewa kaman amfani da ƙarfin sojan ya gaza kenan?
Ina ba za a ce ya gaza ba. Amfani da ƙarfin soja an ci nasara ƙwarai da gaske, ai ba haka aka fara ba tun shekaru 5 or 6 da aka fara amfani da ƙarfin soja. Amma ana amfani da ƙarfin soja kuma ana bayyana ma mutane ainihin yadda wannan matsalar take. Mutane ba su gane ba, har ƙarfin soja shi kaɗai ba zai iya cin nasara ba.
Masu jawabai dai a wannan taro sun yi ta lalata yadda tarzomar Boko Haram a yankin tafkin Chadin ke rikida suna ɗaukar wani sabon salo. To ko wani salo ne wannan? Manjo General Ibrahim Mali Yusuf shi ne babban kwamandan dakalin ƙawance na ƙasashen yankin.
That the nature of threat confronting us in the Lekki Basin.
Yanayin barazanar da ake fuskanta a tafkin Chadi tarzoma ne irin na masu ta da ƙayar baya. Abin ma kenan da yasa ake buƙatar sa hannun hukumar fararen hula don marawa ƙoƙarin ƙarfin soji da tuni ake amfani da shi a wannan yanki. Kuma hanyar da za a bi wacce ba na ƙarfin soja ba ne shi ne tsarin sadarwa cikin hikima da azanci.
Comprehensive and robust communication strategy.
A gaba ne da yake sa ran sauran wakilan ƙasashen yankin za su gabatar da jawabi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Injin Maina, Chadi.